سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da kuwa ya da kadarta mana haduwa a wannan yammaci na Asabar a yau muna 17 ga wata na Safar 18 ga wata na Safar hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa 25 ga watan 9 miladiya na 2021 insha Allah ta'ala wannan zai zama darasi na uku a cikin littafin al-aqidatu as-safariniya na Muhammad ibn Ahmad ibn Salim Allah ya rahama gare shi a sati da gabata mun gushe ba dai muna cikin abin da ya shahi muqaddima da malam ko kuma abin da ya shahi tamhid da malam ya yake gabatarwa a cikin wannan littafi nashi mun tsaya baiti na 10 aiwa baiti na 14 za mu tashi insha Allah kenan za mu tashi baiti na 14 a malike cewa alhamdulillahil qadim al baqi musabbib al asbab wal arzaq godiya ta tabbata ga Allah al qadim al awwal yani al baqi al akhir wanda yake sabbaba dukkan sabubba da dukkan wani arziki hayyul alimul qadirul mawjud ubangiji rayayye ne masani ne mai iko ne samimme ne akwai shi bai wani lokacin da babu Allah subhanahu wata'ala ba yace qamat bihi al-ashya'u wal wujud kina har zuwa inda muka kai baiti na 10 kina zamu tashi daga baiti na 14 bayan malam yace wasamtuha bi durratil mudiyya fi aqdi ahli al-firqati al-bardiyya malam yace wannan littahi nawa wasamtuhu yani samaituhu mana namushi suna da ad-durratul mudiyya kamar lu'lu'u mai haske sosai akan me yace fi aqdi ahli al-firqati al-mardiyya akan aqidar ma'abuta bangare wanda yake yardadde a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to wannan bayani kuma da yi da sunan littafin da ya ambata idan ka saurari abubuwan da ya fadi a ciki zaka fahimci lalle abinda malam ya ambata na cewa fi aqdi ahli al-firqati al-mardiyya lalle abinda ya ambata haka nan ne to anan malik ya cewa ala i'tiqadi dhis sadad al-hanbali imam ahli al-haqqi dhil qadr al-ali ala i'tiqadi wannan abinda ya shahi aqidar tana kan ala i'tiqadi akan aqida ta dhis sadad ma'abucin gaskiya wanda ya faɗi maganganu ko maganganun da suka dace wa alqur'anin Allah da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ma'anan dhis sadad yani dhis sawab to wanda yake ya faɗi abubuwan da almuwafiqu lil haqq abin da ya daidaici gaskiya yace dhis sadad yace alhambali kenan yana nihin Ahmad ibn Hanbal Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Hanbal din sunan kakan shi sai kira shi da suna al-imam Ahmad ibn Hanbal kenan an ba Hanbal din sunan kakan shi malai ce imami ahli al-haqq shi wannan mutumin da ake magana imam Ahmad shine jagora na mutanen da suke tahiya akan daidai saboda abubuwan da aka taka ya taka a cikin rayuwar shi aka gani kiri da huzu cewa lalle abin da ya daidai da Qur'ani da hadisi akan fahimtar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin akai yake da haka aka kira shi da suna imami ahli al-haqqi da haka zaka ji ana ce mishi imam ahli sunnati wal jamaa bi ma'ana shine jagora saboda tsayuwan da ya a lokacin kamar da karin bayani zai zo insha Allah kira imami ahli al-haqqi jagora na ma'abuta mutanen da suke ruku da gaskiya zil qadri ma'abucin matsayi al-ali madaukaki kenan iya da matsayi kwarai a wannan bangare malai yace habrul mala au hibril mala ko kace habril mala ko kuma kace hibril mala duka ɗaya ne حبر الملا فردل على فردل على الرباني شي ونا امام احمد ابن حنبل حبر الملا شي ني مالمين ونا الامه يلا رجعت الحبر انا ني مالمي كوي مسني kela shi wannan bawon Allah masani ne a habril mala mana masani ne na al'umma kuma la sayama anan akwai gyara da shi suhul Muhammad ibn Salih al-Usaymini yayi akan cewa malami ne na al'umma a lokacin shi eh sannan kuma a yau ma gashi ana karanta abubuwan da malami ya rubuta malai ce fardil ula rabbani fardil ula shi wannan bawon Allah al-mutafarridu bil ala'i wa sharaf mutun ne wanda fardin ula daya daya mutum wanda ya zamanto madaukaki a lokacin shi da malaman da suka gwabza da shi saboda ya zauna tare da malaman da suke kare ko kuma suke goyon bayan bid'a to shi kuma wannan bawan Allah ya tsaya tsayin daka akan ya za a yi a kiyaye addinin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi dalilin da yace habril mala malamin al'umma ko malamin mutane fardil ula sannan kuma daya daya mutum madaukaki a bangaren da ya shayi kare gaskiya sai ce ar-rabbani ar-rabbani malami na Allah saboda akwai wanda malumtacce amma kuma lubabu Allah a ciki shine Allah ke bada labari watu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin Allah ce walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil 'alayhi yalhath aw tatrukuhu yalhath dhalika mathalu al-qaumi alladhina kadhabu bi ayatina faqsusi al-qasas la'allahum yatafakkarun Allah yake cewa karanta musu ba su labarin misalin mutumin da muka bashi ayoyinmu gane malami kenan ya san al-qur'ani ya san hadisi ya san kaza amma me matsalar da aka samu wattaba'a hawa sai bi abin da zuciyar take riya mishi in ka jayo aya sai idan sa maka ita idan ka karanto hadisi sai idan sa ma shi kuma baka bayanan malamai akan hadisin amma an ki ba ai wattaba'a hawa allati fa atba'ahu shaytan sai shaytan ya bi shi ya rika kada mishi ganga fakana wannan malamin sai kasance min al-ghawin daga cikin mutanen da suke batantu Allah ce walau shi inna la rafa'nahu biha inda ubangiji subhanahu wataala ya so da ya tsayar da shi akan abin da yake daidai kin walakinahu akhlada ila al-ard sai dai shi wannan malami ya dukufa akan abin da ya shafi kasa sannan kuma yana neman ya za a yi daukaka ya za a yi kaza ya za a yi kaza sai Allah ya ce misali shi kamar misalin kare in aka dora mishi kayan yauni ko yana jin ishirwa zaka ga dai yana hutu halishin shi haka kuma a lokacin ma da yake cikin nutsuwa ba abin da ya same shi kuma a lokacin yana inwa azabni kuma za ka ga yana hukun halshen shi la haula wala quwwata illa billah shine malaman tafsiri suke cewa ka duba yanda wai mutumin da ya san gaskiyar ko kuma ya san addinin amma kasancewar ya fandarewa hanyar daidai Allah ya kwatanta wannan mutumin da sifa da dabba dabban ma kaskantatta shine kare to Allah kiyaye malai ce habril mala fardil ula rabbani kenan malami ne ar-rabbani yana malami ne na Allah saboda malami ne wanda ya sha wahala kwarai ya sha iya irin azaba da ya kamata a mushi an mushi amma kuma ya tsaya akan abin da yake daidai sai ce wannan bawan Allah yace rabbil hija rabbil hija a wata nuskha an rubuta shi da aliful maksura a wata kuma an rubuta shi da aliful mamduda sai ce rabbil hija shi wannan malami sahibul aqli aywa rabbil hija ma'abucin al-hija hankali kenan ga abin da ya shahi sanin addini sannan kuma bugo da ƙari hallau ga sanin abin da ya shahi hankali shi hankali lillahi yawan da yake iya tantance abubuwa mali yace mahidduja mutum ne wanda ya goge duk wani duhu da ake ciki na abin da ba daidai ba yace ash-shaybani bimana iya daga cikin banu shayban kenan mana jama'ar da ya fito daga cikin ta sune banu shayban shine habril mala fardil ula rabbani rabbil hijama hiddu jash shaybani malati fa innahu imamu ahli al athari faman naha man hahu fahu al athari fa innahu shi imam ahmad ibn hanbal yace imamu ahlil athari malami ne nan mutanen da suke bin dalili sune ahlil athar bi ma'ana mutumin da yake bin dalili ina dalili yake abi mai qur'ani yace mai hadisa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka fada malai ce famannaha duk mutumin da yabi manhahu inda shi imam ahmad ibn hanbal yabi yace fahwal athari ko kuma kace fahwal athari shine mutumin da yake bin addini ta bangaren da ya shahi dalili aiwa kenan al-asari ko kace as-salafi ko al-asari wannan mutumin da yake bin addini akan tsarin karantarwar mazanjiya sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan duk mutumin da yabi hanyar da shi wannan bawan Allah yabi saboda yayi tashi an ga tayi kyau da izinin Allah to lalle tabbas wannan mutumin shi yake kan addini akan abin da yake dalili shine malai yace innahu fa innahu imamu ahli al-athari faman naha man habu fahuwa al-athari shine malami jagora na ma'abuta mutanen da suke bin dalili da haka duk wanda yabi inda yabi to wannan mutumin yana addini akan abin da ya shahi dalili sai yace saqa darihan hallahu sawabur rida yake cewa saubar rida saqa darihan hallahu saubur rida wal afu wal ghufran ma najmun adha yace shi wannan bawan Allah addu'a ce anan shi marubuci Imam Safari ne yake yi ga shi al-Imam Ahmad ibn Hanbal yace saqa darihan ubangiji subhanahu wa ta'ala ka yarda da darihan ma'abucin kabari kenan da darihan yani al-qabr kenan sahibul qabr Allah ka yarda ko kuma ka shayar da ma'abucin kabari yace hallahu Allah ka shayar da shi saubur riba kama a ce idan ka ce saubur riba shine mamako kamar ruwa wanda yake mamako kenan Allah ka lullube kabarin wannan bawan Allah da yardanka shine ma'ana abun kenan yace wal afu haka Allah kai yahiya a gare shi wal ghufran Allah kai gafara a gare shi yace ma najmun adha matukar akwai wata tauraruwa tana kaiwa tana kawowa mana matukar duniya tana rayi Allah ka gafarta wa Imam Ahmad ibn Hanbal shine abinda Imam Safari yake cewa yace saqa darihan hallahu saubur rida ya ubangiji ka shayar da ma'abucin kabarin nan yake cewa saubur rida ma makon ruwa amma na rahama na yardarka wal afu da yahiya wal ghufran da gafara ma najmul adha matkar akwai tauraruwar da take kyallawa Allah ka gafarta wa wannan bawan Allah to wannan ko malam ya gina waɗannan bayanai da yayi akan fahimtar da yayi ma malam kuma da irin tsarin manhajin malamin da yake tahiya saboda an umurce mu akan in zaka ba mutum hukunci ga hukunci da ni abinda ya bayyana a gare ka nashi amma abinda yake kuma yake cikin zuciyar shi wannan sirri ne tsakanin shi da Allah subhanahu wataala mali yace wa hallahu wa sa'iral a'imma manazilar ridwani a'la aljanna yace wa hallahu Allah ka sanya wannan bawan Allah ya same shi wa sa'iral a'imma da ma sauran malumai anan a'imma da mali yake nihi la siyama a'immatul madhahibil arba'a bimaana imam abu hanifa imam malik imam shafi'i da shi imam ahmad ibn hanbal ya ubangiji ka sa ya same su ko kuma ya ubangiji ka ba su daman manazilar ridwani ka musu masafki na yarda bimaana Allah ka yarda da waɗannan bayin naka yace a'la aljanna bimaana fi a'la aljanna aljanna madaukakiya to wannan shine abinda malam ya ambata a matsayin kaman tamhil ko na makamancin wannan to kaga anan yayi yabo ga Imam Ahmad ibn Hanbal amma yabon da akai akan shi ba saboda tsarin da yake tahiya akan shi na Allah ya ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan sune takaitattun bayani akan abin da shi sharhin isu qasida sai bayanin da Muhammad ibn Salih al-Utsaimin yayi a karkashin waɗannan abubuwan aka karanta yake cewa al-i'tiqadi zissadadil hanbali zissadadil hanbali yace yani annaha mabniyatun yana nihin wannan aqidar al-aqidatu safariniya tana gine akan aqidar Imam Ahmad ibn Hanbal aiwa kenan tana gine akan
rayuwar shi da abin da ya shahi yanda ya bauta wa Allah subhanahu wataala wanda shine Imam Ahmad ibn Hanbal can kuma yake cewa Imam ahli al-haqq jagora ne na mutanen da suke tahiya akan daidai mana akan hanyar da Allah subhanahu wataala ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akai kamar da Allah yake cewa waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru Allah ya ce mun sanya a cikin al'umma a'immatan wasu jagorori ko jagora ta bangaren da ya shahi mulki ko kuma jagora ta bangaren da ya shahi addini yahduna bi amrina Allah ya ce suna shiryasuwa da umurnin mu lamma sabaru a dalilin hakuri da suka yi shi kuma idan ka duba rayuwar shi ya hadu da wasu sarakan da suka rika kullewa abin da ba daidai gaskiya ba aka buga aka kada aka raya da bawan Allah ne ya tsaya kyam akan abin da yake gaskiya kuma har sai da bar duniya akan haka da haka malai kiraye shi anan imami ahli al-haqq mana malamin ma'abutan da suke tahiya akan gaskiya yace zil qadril ala ma'abutin daraja wanda yake madaukaki na'am sane yake cewa habril mala kenan dazu na ce habr ko ka ce habril mala ko kuma ka ce hibrul mala kenan duka ɗaya ne ko ka ce habr ko ka ce hibr ko da fataha ko da kasra ana nihin al-alimul kabir malami mai girma kenan malami ne mai girma sannan ko malami ne wanda yake hibrul mala aw habril mala malami ne wanda yake na al'umma da ka ce al-mala yani al-khalq sune halittu na Allah subhanahu wa ta'ala fardil ula ay al-mutafarrid bil ala'i wa sharafi malaci wanda yake banta da daukaka da samun matsayi mai girma saboda irin rubuce-rubucen da yake da kuma tsayuwa da yake akan kare abin da yake daidai sai ce ar-rabbani malamin Allah waqila inna ar-rabbaniya ma wasu malami suke cewa idan ka ce malami rabbani suka ce huwa al-mukhlisu lillahi fi ilmihi shine mutumin da yake dayanta Allah subhanahu wataala a cikin ilimin shi bi mana duk abin da zai yi dan Allah ne ba dan ya muzanta wa wani ba ba dan ya faranta wa wani ba ba dan ya burge wani ba ba dan ya kushe wani ba a yana yi ne dan Allah subhanahu wataala ya rada shi wannan shi yake cewa al-alimur rabbani sannan wannan daga cikin muwasafat din al-alimur rabbani malami na Allah an-nafi'u li'ibadillah wanda yake kokarin ya za'a yi ya amfanar da bayin Allah ya za'a karantar da su ya za'a su san kaza ya za'a su san abinda Allah subhanahu wataala ya aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi yace al-murabbi lahum ala shari'atillah wanda zai reni mutane ya tarbiyantar da su akan abinda ya shahi bautan Allah subhanahu wataala da shari'ar Allah subhanahu wataala wasu suka ce fal mukhlisu abinda yake cewa mai ikhlasi shi al-alimur rabbani kinna la yaqsudu illa ar-rabb ba abinda yake nuhata a cikin abinda yake yi na Allah in ba Allah subhanahu wataala ba bi mana manufar shi kawai Allah sannan wan nafi'u li ibadillahi bil ilm yana ta kokarin amfanar da bayan Allah da ilimin da Allah ya bashi al-murabbi lahum khuluqiyatan wa khalqiyatan wanda zai ta kokarin tarbiyantar da su khuluqiyatan ta bangaren da shi halaye mutane su tarbiyantu su gyara halayen su to wannan shine al-alimu al-alimur rabbani yace rabbil hija ay sahibul aql mana malami ne wanda yake yana da tsinkaye sosai a lokacin da al-ma'mun ya matsawa al'umma cewa dole Imam Ahmad ya yarda akan cewa al-Qur'ani halittar Allah ce ba magana Allah bace ba kaga a lokacin da mai aiki bayan yayi aiki da dalilan da ya sanar suke nuni akan cewa al-Qur'ani maganar Allah ce ba halittar Allah bane ba Allah ya faɗi haka wa kallama Allahu Musa taklima wa in ahadun minal mushrikina istajaraka fa ajiru hatta yasma'a كلام الله ثم ابلغه مأمنا كاجا كلام الله كلام الله تو wadanna abin da ya sani ta bangaren shari'a kuma ya lissafa abin da hankalin shi ta hanyar duk malaman da suke lokacin mafi yawancin su sun bi abin da wannan sarkin yake faɗi sun ce alqur'ani halitta ne ba magana Allah bane ba sai tunanin al'umma tana iya hallaka sai zaman to daga lokacin abin nan da ya faɗi shi ma akan haka za ta yi sai ya tsaya ya doge aka yi ta azabtar da shi kashin sahi daban na marice daban haka aka yi ta ba wannan bawan Allah har ta kai matakin da tashi ba iya yi amma ya tsaya ya doge akan cewa lalle alqur'ani maganar Allah ce haka Allah ya ce haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi malai ce ash-shaybani yani min bani shayban wannan kuma nisba ce zuwa ga shi Imam Ahmad yace fa innahu imamu ahli al-athari shi wannan bawan Allah shine malami ko kuma jagora na mutanen da suke tahiyya akan abin da yake dalili ne Anan Muhammad bin Salih Usaimi yake cewa zalika anna al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala balaga al-imamata fi asr al-ma'mun ya samu jagoranci na abin da ya shafi karantar da jama'a da jagorantar su a sallah da sauransu a lokacin ma'mun fil mihnati allati btuliya biha al-ulama a cikin matsatsin da aka jarrabi malaman da suke malamai magabata na kirki an jarrabe su akan maganar al-Qur'ani mai girma maganar Allah ce a halittar Allah ne shi sarki ya ce halittar Allah ne ya hadu da wasu malamai ɗan bid'a kuma suka daure wa abin gindi to amma shi wannan bawan Allah ya yi kokari ya tsaya da haka malai kira shi fa innahu imamu ahli al-athari shi jagora ne na mutanen da suke tahiyya akan abin da ya shahi dalili da shi da wani malami ana kira shi da suna Muhammad ibn Nuh suka tsaya tsayin daka aka azabtar da su ba irin azabar da ba musu ba malaci duk wanda ya bi tafarkin da suka bi to wannan mutumin fa manaha manahu fa huwa al-azari kene shi yake tai akan abin da yake daidai to wannan shine bayanin da malam yayi akan abin da ya shahi kenan a baitutuka na hawari a cikin wannan kasida tashi yanzu kai tsaye zamu tafi zuwa ga abin da ya shahi muqaddima ta ita littahi bayan shi malam yake cewa fil muqaddima yake cewa muqaddimatun fi tarjih mazhab as-salaf ala mazhab al-khalaf aw wata nusfa kuma zaka ga muqaddimatun fi tarjih mazhab as-salaf ala ghayrihi min sa'ir al-mazahib kenan bayani aka haka zai zo insha Allah mal yace i'lam hudita annahu ja'a al-khabar 'anil nabiy al-muqtafa khayril bashar bi anna dhil ummati sawfa taftariq bid'an wa sab'ina i'tiqadan wal muhiq ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعبيل ولا تشبيه فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاءت فاسمع من نظام وعلما ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهولي wannan daga cikin abubuwan da malam ya ambata a cikin muqaddima ta ita wannan littafi nashi kahin mu kai zuwa ga muqaddimar malam akwai wani bayani da Muhammad bin Salih al-Fauzani yayi wanda bayani ne wanda yana da muhimmanci kware da gaske malacin muqaddimatun bi ma'ana gabatarwa ko kace shunhuda fi tarjih mazhab as-salaf a wajen rinjayar da hanyar mazanjiya sune sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da wadanda suka biyo bayan su kamar da zamu ji su ake cewa salaf yace ala ghairihi akan wani hanya wanda ba shi ba min sa'iril madhahibi a cikin sauran mazhabobi da wanda ga su nan burjik kala-kala daban-daban kowa zai zo da nashi kuma ya rika kokarin jingina shi zuwa ga addinin Allah wa kullun yad'i waslan bi layla wa layla la tuqirru lahu bidhalika kowa na kokarin dole shine kaza amma kuma ba kowa bane zai zama wannan kazan da yake hadi sai mutumin da ya kasance akan littafin Allah da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan fahimta sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abunda iba Salih al-Fauzan yake fada karkashin wannan muqaddima yake cewa hadhihi al-muqaddima aqadaha an-nazim rahimahullahu ta'ala li bayan fadl madhhab as-salaf ya kullu wannan muqaddima tunda dama ya ce maka muqaddima da babi guda nawa guda shidda tayi da babi guda shidda to malam yayi wannan muqaddima saboda ya bayyana maka falalar hanyar da mazanjiya suke tahiya akai yace min ala ghairihi min sa'iril madahib ya maka tantance maka shi ya maka bayani wannan ce tafarkin da ya kamata ka dora kafarka ba wata hanya wadda ba wannan ba yauwa muhimmancin da wannan yake da shine addinin Allah ka'ida gare shi kuma tsari gare shi ubangiji subhanahu wataala bai sabkar da alqur'ani ba haka kawai dan wani ya zo yau rana kai tsaka bainal ashiyati wa duhaha ya rika dokar ayoyi ne ya rika ajje su inda ya ga dama Allah bai haka ba sannan ubangiji subhanahu wataala bayan ya sabkar da alqur'anin ne ya hado shi da manzon da shine zai yi bayanin abinda Allah yake nihi litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim saboda kama mutane bayanin ne aka sabkar a gare su to karkashin haka an samu rabe rabe da yawa an samu daddatsuwa da yawa kowa ya huto ya ce ai nashi ne daidai na wani ba daidai bane ba to malam zai mana wannan bayani saboda ya nuna mana kuma ka ajje hankalinka zaka ji bayani ne ba kiranka ake ba cewa ka bi gidan suwa ne ko ka bi wani ko ka a qur'ani da hadisi in a ina kake kaje ka bauta wa Allah da su to ne kuma shine gaskiya tunda duk wanda zaka jingina shi a yau ka ce wani wani in ba a bi shi ba an hallaka iya ina lokacin da sahabbai suka bauta wa Allah Allah sabkar da ayoyin qur'ani ke ta radiyallahu anhu wa radu anhu kada bayana to malam zai maka bayani akan ala sa'iril mazahib saboda mutun ya babu abin da yake da tsada sama da addini ba ba abin da yake da tsada sama da addini kuma wannan addini a yanzu da muke rayuwa ne za mu yi shi ba wani zango bane sai an kare shi kace ah wallahi na mun ci ashe abu ba haka nan bane ba bari mu koma mu sake ah babu zancen komowa da kenan ya kamata a bangaren da shi addini in zaka ajje kafanka to ka duba da kyau ka ga meye a wajen kafin ka ajje ta bimana in zaka bauta wa Allah ka san menene abinda Allah ya hadi meye bayanin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi wai sahabban da suka rayu tare da shi wanda tun suna rayu aka ce wannan masu imani ne da gaske ulaika humul mu'minuna haqqan kuma Allah ya hadi wannan maganar kaga ya suka dora kafafuwansu a saman wannan hanyar haq suka kai matakin da Allah ya yarda su a cikin bautan Allah da muke muke nema muna neman dukiya ne ko muna neman matsayi ne ko muna neman a rika nuna mu ne wallahi kalla wa alfu kalla kowa yana faman ne ya za'ai ya wanye da Allah lahiya to bangaren da ya shahibin Allah babu zancen kara ko muna tare da suwa ne a wannan harakokin ku na rayuwa ku tai amma abin da ya shahi addini ka tsaya tsayin daka ka kasa ka tsare ka tabbatar da cewa abinda kake yi abinda Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi ne kar ka tsaya wani bata maka lokaci ya saka kama tashar daji ku je gobe kiyama ka rika tsine mishi yana tsine maka kaga abu ai me kyau ba Allah kiyaye malai ce wal muradu bis salafi abinda ake cewa magabata na gari as-sahabatu wat tabi'un sune sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wat tabi'una da wanda suka biyo bayan su wal qurunul mufaddala sannan kuma da qarni guda uku da manzo Allah yake cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum manzo Allah ce fiyayyen qarni shine qarnin da na rayu a cike sannan wanda zai biyo bayan shi sannan wanda zai biyo bayan shi to waɗannan al'umma su ake kira da suna as-salafus salih sannan malai yace wa man sara ala nahjihim da mutumin da ya tahiya akan tsarin da suke tahiya sai a ce waɗannan su ne wanda suke tahiya akan tsarin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda kuma Allah yayi bayanin haka Allah ce wasabiqul alawwaluna min almuhajirin wal ansari wal ladhina tabauhum bi ihsan yace radiyallahu anhum wa radu anhu Allah yake cewa wasabiquna kaga waɗanda suka magabata alawwaluna su ne na farko shiga musulunci suwa ne ne minal muhajirin wal ansar daga cikin al muhajirin sune mutanen da suka yi hijira daga makka suka zo garin madina wal ansari da mutanen garin yasrib tayba mutanen garin madina waɗannan mutanen wallazina taba'uhum Allah ce da ma waɗanda suka biyo bayan waɗannan suwa ne ne madubin waɗannan da Allah ya ambata waɗannan da Allah ya ambata kuma aya ce a cikin alqur'ani Allah ya ce al ansar sai aka kira su da sunayen su minal muhajirin wal ansar daga cikin mutanen al muhajirin da al ansar Allah ya ce wal ladhina taba'uhum da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa me Allah musu Allah ya ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da su Allah bai yayi hasa ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا باب wanda kai Allah gaskiyan magana ba wanda kai Allah gaskiyan zance ya yarda da su radiyallahu anhum wa radu anhu suma sun yarda da Allah la hawla wala quwwata illa billah kai baka ga tabewa ba a cikin mutumin da zai zo ya ce shi abinda zai daura a rayuwar shi kawai waɗannan mutane zai rika aibanta ai maganar sa daga ta kare tunda Allah ya ce ni na yarda da su su sun yarda da ni halas ka duba Hatib ibn Abi Balta'a dalilin sabkar ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya sababul nuzul nasabkar wannan ayar Hatib ibn Abi Balta'a manzo Allah ya yi wata magana Hatib ya dauki wannan maganar ya ba ma wata mace a rubuce ta kai wa Qurayshawa saboda yana ga iya da iya iya da wane ne saboda su kare mushi wannan Allah ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa lalle ga abin da Hatib yayi sannan kuma a tura wani yaje amsa wasiƙan nan aka tura Ali ibn Abi Talib Ali ya iske ta akan hanyar garin Makka bata isa ba yace mata ina wasiƙar da wani dan wane baki tace ai ta ba ita ba suka duba kayan ta kaf babu wannan wasiƙar sai Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yake cewa ita ho maganar fa maganar ki hudoci ba maganar wani mutsaya mana tattauna mana an baki ko baki ba saboda waya turo ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba ya tiku anil hawa wa bashi labari Allah subhanahu wa ta'ala bashi labari aiwa magana akwai ko babu ne yanzu a kawai hudoki babu mu koma ta karkace tace ai ita kawai ba a bata ba Ali yace mata kin san Allah in biki hudu takardar nan ballan sharridan naki zamu miki tsirara sai ta karkace ta sa hannunta cikin gashin ta ta hudu wannan wasiƙa ta basu yanzu da aka kawo wasiƙa wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yake cewa Hatib ma hamalaka ala hada Hatib me yasa kai haka sai ce wallahi ya rasulullahi gashi mazalla a Umar yake cewa ya rasulullahi da'ani adrib unqa hadha almunafiq mazalla barni in safke wuyan wannan munafikin mazalla yake cewa Umar ka san wane ne wannan mutumin yana son Allah da manzon shi Allah da manzon suna son shi kenan me ke nuni waɗannan mutanen ba ma'asumai bane suna yin kuskure kai yanzu da imanin kama cikin rugugi ne ka shigo ba a sani ba wallazina tabauhu in kana cikin goma ka ci ba sani ka zo ka darma wannan fitina da waɗanda Allah ya riga ya rarrasu an kare magana Allah kiyaye to wannan malai yake cewa su waɗannan magabata na gari kenan bayani akan hanyar suka bautawa Allah subhanahu wataala kamar misali yanzu a rayuwa misali ga wani ya bi hanya kaza ya kai matsayi kaza ko a aiki ko a wane ne kai yanzu a matsayin ka ne mai hankali in ka tashi bin wannan hanyar da kake so ka kai wannan matsayin da kai ya kamata kai sai ka je ka same shi ko ni wane wani shawarwari za a bani kaza nake so shi kuma kazan nan ya kai zuwa gare shi kuma ka san ba kawai ba a mahulki bane ya same shi bal inna ma cewa bi ne yau da gobe har ya samu wannan abu sai kai mi sai ka saurare shi sai ya ce maka bi hanya kaza da hanya kaza da hanya kaza da hanya kaza sai ta kai ka zuwa wannan wajen in ka zo bin ma kai aibitan kaza ka kiyaye kaza ka kiyaye kaza ka kiyaye kaza to kaga wanda ya hau hanyar sahabban da su Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu an kare wanda yake so ya bauta wa Allah shi ma ya kai matsayin radiyallahu anhu Allah ya rarra kai ya kamata ka bi sai ka bi wannan hanyar da suka bi da tsarin da suka bi to wannan shine mazhabi na salafus salih magabata na gari da kake ji ana cewa salaf malai ce fa haula'i humus salaf waɗannan su ne salaf su wane ne wa hum al muhajirun wal ansar wa man tabi'ahum da wanda ya bi tafarkin da suke sama waja'a ba'dahum kuma yazo bayan su waqtafa atharahum ya rika bibiyan yanda suka bautawa Allah akan haka malai ce wa amma ghayru wanda ba su ba fayuqalu lahum al khalaf sai kira su da sunan al-khalaf waɗanda suka biyo baya kuma ba su hau hanyar waɗannan mutanen ba sai su zama tomi su ne khalaf malai ce wa hum man ja'a ba'da al-quruni al-mufaddala sunan suka zo bayan waɗannan karnin guda uku da manzon Allah ya ambata sannan kuma wa nahaja ghayra manhaj al-salaf suka bi wani tafarki ba tafarkin waɗancan ba malai ce wa hum tawa'ifu kathira yace mutane ne da kungiyoyi ne hanyoyi ne da yawa yace kama akhbara annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah ya bada labari akai manzo Allah ya bada labari cewa ga za a samu daddatsuwa da ciccuruwa yace bi anna hadhihi al-umma sataftariqu ala 73 milla aw firqa manzo Allah ya bada labarin cewa al'umman nan sai ta daddatsu kashi 70 da duriya kashi 73 kashi 73 nan 72 nan gaba daya wuta za su tafi kuma da wanda suke da irin bayanin da suke suna nuna cewa su ne na Allah amma kuma manzo Allah ya ce wuta za su tafi kashi daya ne da ta yi aljanna dan Allah mutumin da yake neman aljanna bai kai matsayin abin da zaka bada duk wani abin da kake iya da kima a rayuwarka ba dan ka san wai wannan kashin daya wanda kashi ne ka bi shi saboda ka dace da gina aljanna shi maganar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta kuma tabbas haka nan ne wa huwa sadiqul masduq shine mai gaskiya abin gaskantawa sallallahu alaihi wasallam to kaga ya kamata a nemi wannan hanyar daya wace ce malike cewa fasa'ala as-sahaba sai sahabbai suke cewa ya rasulullahi wace hanya ce man hiyal firqatun najiya minan nar wace firqa ce wasu mutane ne wasu jama'a ne za su tsira daga wannan gidan wuta manzo Allah ya ce ma ana alaihi wa ashabi abinda nake kai da sahabbaina kuma haka kawai wani dan kamun iska yau zai ce maka ai sahabban nan duk haka nan bane manzo Allah ya ce ma ana alaihi wa ashabi abinda nake sama da ni da sahabbaina malaka haula ihum salaf wanda sune magabata na gari manzo Allah ya ce a cikin wani hadisi la tazalu qa'ifatun min ummati ba za a gushe ba ana samun wani kaso a cikin al'umma na wani kaso a cikin al'umma na alal haqqi zahirin suna tsaye akan hanyar daidai la yadhurruhum man khazalahum bai cutar da su duk wanda ya kokarin ya tabar da su ko ya wawantar da su ko ya maganganu na ƙarya akan su wanda duka bai dame su ba hatta ya'ti amrullahi hasai al'amarin Allah ya zo suna kan wannan abin malaka wa hum ala zalika waɗannan sahabban akan haka suke har al'amarin Allah ya iske su to hadhihi hiya alfirqatun najiya wannan ita ce tafarkin da zai tsira ga duk mutumin da yake son tsira a waje Allah subhanahu wa ta'ala ya bauta wa Allah qur'ani hadisi fahimta sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mal yace zaka samu firqa da yawa kashe kashe da yawa daga cikin su akwai alqadariya akwai aljabariya akwai alshi'a da sauran makamantan waɗannan wanda sun zo da abubuwa daban-daban wanda addinin suke faman rushewa akwai murji'a akwai khawarij wanda la'alla bayani zai zo akan su gaba daya malike cewa watan qasimu ila aqsamin kathira su waɗannan Allah in ka shiga murji'a ma su ma kala ne daban-daban in ka shiga khawarij su ma kala ne daban-daban in ka shiga shi'a su ma kala ne daban-daban amma mafi yawancin shi'ancin da ake bayyanawa a yau shi'ancin na zagin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malice li anna man taraka al-haqqa dum mutuman da ya bar gaskiya yubtala bil batili wa bil ikhtilaf sai an jarrabe shi da riko da hanya banza sannan kuma da sabani kullum a cikin sabani yake bayan da za a samu ittifaki a dashi me yasa li annahum lam yabnu ala aslin saboda basu ginu akan wani asali ba wanda zai iya hada su kaga za aka ce magana addini qur'ani hadisi fahimta sahabbai duk mutumin da yake ka haka wannan shine hablullahi da Allah ya ce wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ta mutumin da yazo yace kawai tunani shi ne in yayi nashi yau gobe ko jibi ko gata ko su shekaru jikan shi sai wani tunani na daban sai ga abinda kakan ya aikata daban abinda jikan shi aikata daban abinda dan shi aikata daban haka zaka samu ana ta rikici tsakanin su kuma duk wanda suke saman tafarki wanda yake ba na daidai ba sai ka samu irin wannan rikici tsakanin su wadaka mutun yayi kokari matuka yaga cewa yabi abinda Allah subhanahu wataala sabkar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma abinda manzo Allah ya karantar wannan abinda aka karantar shine siratullahil mustaqim tafarkin Allah daidaitacciya wanda Allah yake cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u Allah ce wannan shine tafarki na daidaitacce ku bi shi wala tattabi'u subula kar ku bi kankanan hanyoyi wannan hanyar wane ce wannan hanyar wane ce wannan hanyar su wane ne a kawai ku bar mu qur'ani hadisi akan fahimta sahabbai ku kyale mu da duk wani rikici da duk wani kungiya da duk wata dariqa kawai qur'ani hadisi akan fahimta sahabbai kuma wannan shine ka'idan da al'umma ta sani kuma shine ka'idan da za a tayi akan shi duk wanda yake so ya wanye da Allah lahiya to addini dai addini qur'ani hadisi fahimta sahabbai daga lokacin da ka bai da ka shiga addinin garinku ko kuma addinin kakanka ko wane ne shike na kabar hanya Allah kiyaye Allah ce wala tattabi'us subula ka duba a cikin nassin qur'ani saboda dai ai jan kunne zuwa ga bayin kasba ce Allah ce kar ku bi kankanan hanyoyi in kuka bi su mi zai biyo baya Allah ce fatafarraqa bikum an sabilihi sai su raba ku da hanyar Allah sannan wannan kankanan hanyoyi maza yake cewa babu wata hanya face akan ta akwai wani shedan yana kiran mutane dare da rana ku zo ku bi wannan hanyar ita ce hanyar daidai za ku tsira za ku yi wane ne alhali kuma ƙarya yake to alhamdulillah tunda kana da ma'aunin da tubarau inda zaka iya dubawa ka tantance wanne ne daidai kin qur'ani hadisi ga qur'ani ga hadisi to mu je mu dubo bayani su aina maganganun sahabbai suna nan malamai sun yi rubutu tafsirin Abdullahi dan Abbas tafsirin wane ne waɗannan sahabban manzon Allah littafsirai ayoyi da suke da qur'anin ma gaba daya duka iyanan azbi shi yasa wajibi ne mutun ya karanta wallahi wajibi ne kaga wannan majagula da ake ciki a yanzu in ba karatu ba kai wallahi akwai matsala wani saboda manuwan da yake da neman duniya zai zo ya fatar da ku gaba daya a tai a je can gaban Allah kuma a ta tsine ma juna tsino tsinen da bai da amfani Allah kiyaye Allah ce wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili sai ce zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wannan wa'azin shine abin da ake muku wasiyi da shi idan ka ce wasiyya yanzu misali mahaifinku ya rasu a ce amma ga wasiyyar da yi kaga mutum kowane ne zai girmama wannan wasiyyar da mahaifin shi go walillahi almasalul a'la Allah ya ce wannan shine abin da muke wasiyantanku da shi muke muku wasiyya da shi wannan abun kuma la'allakum tattaquna tabbas in kuka yi rugo da shi za ku samu tsoron Allah in kuka samu tsoron Allah kuma ko muku gidan aljanna to haka dai mutum yayi kokari matuka ya ga abin da yake hanya wacce take ta daidai kar ya bi wannan kankanan hanyoyi nan suna nan duk malamai kuma su yi kasa a guye ba sun yi ta bayanin waɗannan hanyoyi ga kaɗan daga cikin littafin da malamai suka wallafa akan sanin hanyoyin da suke jingina kansu zuwa ga addini amma ba addinin bane ba littafi na farko akwai al-maqalat na Allah Abul Hasan al-Ash'ari ya rubuta littafi da ya bayani akan waɗannan al-firaq akwai kungiyar kaza akwai kungiyar kaza akwai hanyar kaza akwai wane ne kaza akwai wane ne kaza shi wannan bawan Allah al-Ash'ari a harkon aqida shi kamar da malaki ambata ana yace huwa al-allamatu imamul mutakallimin malami ne wanda yana tahiya akan tsarin al-mutakallimin masu magana da mandiq imana suna rinjaye da hankalinsu a karanto aya sai su daidaita ta da hankalinsu an tayi daidai to ta tsira in ko hankalinsu yayi cikaro da ita to wannan aya ta tashi da aiki ana kira shi da suna Abul Hasan Ali ibn Isma'il ibn Bishr malai ce wa huwa min nasli abi Musa al-Ash'ari iya ɗaya daga cikin danganan mana kama zuriyarsu tana tikewa zuwa ga abu Musa al-Ash'ari Allah ya ƙara da gare shi yace wannan malamin bara'a fi ma'rifati al-i'tizal ya shahara a wajen kasancewar shi mu'tazili ne amma Allah ya taimake shi summa taba wa tabarra'a minhu karshe kan ya mutu Allah ya taimake shi ya tuba yayi bara'a ya nuna ba shi ba abin da ya shafi ash'ariyanci ko kuma kace mu'tazilanci wa akhadha yaruddu ala al-mu'tazila yanzu bayan ya fahimci daidai ko miye sai ya dauki alƙalamin shuharu rubutu akan al-mu'tazila tunda shi kusan shine jagoran su yanzu kuma sai ya tuba ya fasa ya gane abin da ya ba haka nan bane ba sai sake dauka alƙalamin sai ya rubuta wannan littafin al-maqalat saboda ya ma al'ummar musulmi bayanin miye aqidan da yake daidai kaga shi ya tabo tan yaji abin ba haka yanzu ya komo ya gane gaskiya sai yake nema ma al'umma bayani akan haka sannan kuma wannan bawan Allah karshen rayuwar shi wata masaka bi madhhabi salafi fi sifat dawo matsalar shi akan sifofin Allah subhanahu wataala ne karshe kuma ya komo ya hau hanyar magabata fahimtar sahabbai da suka biyo bayan su akan sifofin Allah subhanahu wataala to wannan bayani shi in kana so ka ƙara faɗaɗa iya cikin siru alamin nubala na Imam Az-Zahabi wannan littafi na farko kenan littafi na biyu akwai littahi da yalla al-hadibul baghdadi ya rubuta ana kira shi da suna al-firaqu aw al-farqu bayna al-firaq al-farqu bayna al-firaq bambanci tsakanin kungiyoyi ko kace hanyoyi da ake bi daban-daban wanda suke jingina kansu zuwa ga musulunci shi ma mallafin littafin ana kiran shi da suna Abdul Qahir bin Tahir al-Baghdadi at-Tamimi. Wannan yana daga cikin malumai waɗanda suke malaman Shafi'iyya, sannan kuma ya rubuta littafai da dama wanda daga cikin littafin da ya ambata akwai wannan al-farqu bainal firqi wa bayanil firqati najiya, kuma da bayani akan wani tafarki ne na mazanjiya wanda ya kamata mutun ya bi. Littafi na uku al-milalu wan nihal, al-milalu wan nihal na wani malami ana kiran shi da suna Ash-Shahrastani. Ya rubuta al-milal, hanyoyi wan nihal, da irin tsare-tsaren da mutane suka koko suka zuba a ciki, imana kaman ya wace hanya ce hanyar daidai, bayan ya ambato hanyoyin da suke na banza yanzu sai biyo baya da hanyar take ita ce hanyar da ya kamata mutun ya bi. Waɗannan bayanai duka an yi saboda mutun ya tsira da aqidar shi. Shi yasa kake ji malamai sun cika magana akan abin da ya shafi aqida, saboda idan babu aqida babu komi, babu komi. Duk wata hayaniya da wata guguwa an tazo kawai tare za ku ta yi. Allah kiyaye. Akwai littafi na gaba wanda Ibn Hazm Abu Muhammad Al-Andalusi ya rubuta al-fisal fil milal wal ahwa'i wan nihal, tantancewa tsakanin abin da ya shafi hanyoyi da bibiyan soyayyen zuciya. Wanda mafi yawa za ka ga mutumin da ya bar hanyar gaskiya to ya bi abin da zuciyar shi ta raya mishi ne. Shi ma wannan malamin Abu Muhammad ana kiran shi da suna Ibn Hazm Al-Andalusi, ko kuma kace al-Imam Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm Az-Zahiri, shi ne wanda yake dauke da mazhaba ta zahiriya a cikin iya da littafi shahararre da ya shahara da shi ana kiran shi da suna al-Muhalla, al-Muhalla Ibn Hazm. To wannan kadan daga cikin bayanan da malamai suka yi akan abin da ya shafi lalle mutun yayi ruko da tafarkin mazanjiya. Kaga ba a ce ba kakanka ba, a ce wani ba, a kawai Qur'ani da hadisi akan yadda sahabbai suka fahimta. In a ina kake a duniya ka bautawa Allah kan wannan tsari, Allah shirye da mu. To malai yake cewa mu komo cikin abin da ya ambata a nan, yake cewa i'lam hudita annahu ja'al khabar anin nabiyil muqtafa khairil bashar. Malai ce i'lam ka sani annahu, lalle yanda al'amarin yake, ja'al khabar, bi ma'ana hadisi ya zo daga wa, anin nabiyil muqtafa, daga annabin da ake bi, ake bibiyan shi, bi ma'ana duk wanda yake so ya kai labari dole bibiye shi, shine al-muqtafa. Ya al-muqtafa yace khairil bashar, mafi alherin halittu gaba daya, mafi alherin iya adam gaba daya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yanzu anan bayanin da malam yake yi na cewa ka sani lalle ja al-khabar, idan ka ce al-khabar ana ne al-hadith, mana hadisi yazo shine mana al-khabar, al-khabar yani al-hadith. Shi khabar din kuma a istilahin malamai suna kiran shi da suna al-khabaru, suka ce ma yake cewa al-khabaru ma usira anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi, abinda aka samu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko kuma sahabban shi, yake cewa min qawlin aw fi'lin aw taqririn, ko ya zamanto magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko kuma ya zamanto a fi'lin manzon Allah ya aikata abin mutane sun gani sun aikata, aw taqririn ko kuma tabbatarwa an aikata a gaban shi ko bai ce komai ba, kenan wani abu addini ne, saboda manzon Allah baya barin takwana. Duk wanda ya aikata wani abin da ba daidai ba gyara mishi za a yi kai tsaye. To shine abin da malai yake cewa ja'al khabar kenan, a hadisi ya zo daga khairil ja'al khabar anin nabi, daga annabi. Lafazin annabiyu malai yake cewa annabiyu yuqalu annabiu bidu'a annabiu bil hamza, ko kuma kace annabiyu biduni hamza, kenan ko kace annabiu ko kuma kace annabiyu, ko wanda daga cikin biyu ana faɗi. Malik ya ce fa annabiyya annabiyu yuqalu annabiyu biduni hamza wa yuqalu annabiyu bi hamzatin, yace fa ala al hamza takunu mushtaqatun min an nabai, idan ka ce annabiyu da hamza an ciro asalin kalmar daga annabau, labari, an gane daga labari. Yace wa huwa al khabaru, shine kenan ma'anar labari, li anna annabiyya sallallahu alaihi wasallama mukhbarun mukhbirun, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana bashi labari, wake bashi labari daga Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma yana bada labari, shi ma labarin wake badawa
labarin Allah subhanahu wa ta'ala kenan ga yanda Allah yake so wannan shine abin da ya shahi annabiu bil hamza sanan wa yuqalu annabiu bil ya'i faqila inna aslahu aka ce asalin abin annabiu nan ne mai hamza lakin suhilatil hamza sai aka sassauka wannan hamzar sai aka kora wa ya'ul inshadda shi kuma al harfu mushaddad yusawi harfani duk harafi mai shadda iyakan bacin harafi guda nawa guda biyu kenan sai a ce annabiyu annabiyu wa qila bal asluhu annabiyu bil waw wasu suka ce a asalin ma annabiyu ana rubuta shi da waw ne al ayyi hal malatu huwa al irtifa idan ka rubuta shi da waw ne yana nihin annabiyu da waw ai al irtifa kuma na daukaka can ko ba da labari ko annabiyu bil hamza ko ba da labari malika ta fa summiya nabiyyan birtifa'i martabati sai a kira shi da suna annabi ko kuma annabiyu bil waw saboda daukakan al'amare shi malin sai yake cewa innal lafzaini lafazin nan guda biyu gaba daya suna iya daukan ma'anar annabi babu wani matsala to wannan annabiyu ne sai ya ce al-muqtafa al-muqtafa yani al-iqtifa ana nihin an nakuna khalfahu mu zamanto a bayan shi ba mu zaman a gaban shi ba shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi ya ku wanda kuka imani kar ku shiga gaban Allah da manzo Allah bai ce baka aikata ka shiga gaban Allah manzo Allah bai aikata baka aikata ka shiga gaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya hana ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi to al-muqtafa ana nihin wanda ake bi ai wajibi ne yajibu ala ummatihi an taqtafiya ta zamanto tana bibiyan shi duk abin da ya aikata ta aikata abin da bai aikata ba kuma kowa ya jage shi shiru sai malai ce khairul bashar mafi alherin dan adam alal itlaq sallallahu alaihi wasallam ba wani ya shi sallallahu alaihi wasallam lafazi na albasharu yace hum banu adam suna dai annabi adam ko me yasa aka samu suna albashar malai ce wa sumu basharan لأن أبشارهم ظاهرة بادية سبودا فاتم أهليك شي سا aka samu suna albashar sabanu wata halitta wanda ba mu go zaka samu dabobi da wani wane ne hato sai nake a cikin gashi yake go to amma kasancewar dan adam fatan shi ahili take sai kira shi da suna albashar kamar da malai bayani ana yace wal makhluqatul ukhra absharuha masturatun malati wa hadha min rahmatillahi azza wa jalla wannan kuma rahama ce ta Allah gare mu yace li annal haywanat al ukhra la budda an yasturaha shay'un yaqiha min al har wal bard wal bard dukkan wata dabba wadda take rayuwa to tana bukatuwa zuwa ga wani gashin da zai lillibe ta daga zahi ko kuma sanyi amma shi dan adam amma banu adama faja'ala Allahu ta'ala sitra lahum sai Allah ya sanya mana gamu a hili amma kuma Allah ya sanya sitra a jikin fata ta mu wannan rahmatan rahama a gare mu kenan to malaki ce anan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul bashar shine mafi alherin ɗiyan adam to wannan mafi alherin ɗiyan adam din nan ma ta kowane bangare ta kowane bangare tashmalu kullal khairat خير البشر في النسب خير البشر في الخلق خير البشر في العلم وخير البشر في الهداية وخير البشر في العبادة فهي خيرية مطلقة من جميع الوجوه مثلا صلى الله عليه وسلم ما في الهيري أتكن إيان أدم تقوة حسكة حسكة تهرقو دل الهيري دل كان أبن ديشا دنگن تكا دنگن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ياهي دنگن قوة سنوكما خير البشر في الخلق ابانغارن دي شاي حالاي الله يتي و انك لعلى خلق عظيم طبيعنك ده حالاينك ما نغرتاني سنن كو بانغارن حليتا ما كما ياهي كووا كيو صلى الله عليه وسلم سنن مفي الهير دي انا بانغارن دي شاي علمي يتي انا اعلمكم بالله واتقاكم له ناهي كو سنن الله ناهي كو علمي كما ناهي كو صورو الله haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata sannan mafi alherin mutane wajen shiriya haka wajen ibada kai malai yake cewa fahiya khairiyatul mutlaqa alheri ne malai yake a sake khairul bashar mafi alherin ɗiyan adam bi ma'ana bidun istisna babu wani togaciya da za'a yi to shine abinda malai ya ambata a nan baiti na farko i'lamu dita annahu ja'al khabar 'anil nabiyil muqtafa khairul bashar
bi annadhi al-ummati sawfa taftari, cewa dhil umma ay hadhihi al umma, wannan al ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sawfa taftari, asannu yau da gobe zai sa ta daddatsu, datsuwar da za ta yi bid'an wa saba'in, saba'in da doriya. Al bid'u yana dokar lissahi daga 3 zuwa 9. To amma manzo Allah ya ambata mana cewa ala 73 firqa, ko ya ambata mana cewa adadin 73 ne, yace 72 za su tafi wuta, kashi ɗaya tak shine zai ta gina aljanna, Allah samu a cikin shi. Yace bid'an wa saba'ina, yace wa saba'ina i'tiqadan, i'tiqadi mana aqida kala daban-daban, wannan aqida shi'a ce, wannan aqida wace ce, wannan aqida wane ne, ga sanan burjik kuma kowa yana kira. Malai yace amma wal muhiq, amma mutumin da yake saman hanya wadda take ta daidai shine wa ma kana fi nahjin nabiyil mustafa wa sahbihi min ghairi zaygin wajafa, shine mutumin da ya kasance fi nahjin nabi sallallahu alaihi wasallam, wanda yake kan tsarin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yace al mustafa, zabibben Allah shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To da ka duk mutumin da zai kasance akan tsarin karantarwar manzo Allah, to wannan mutumin shine wal muhib, shine yake kan gaskiya, shine yake kan dalili. Yace wa sahbihi, yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wa sahbihi da sahabban shi, kenan abinda manzo Allah yake sama da shi da sahabban shi, yace min ghairi zaygin, ba tare da karkacewa abinda yake daidai ba, ba tare da karkacewa abinda manzo Allah yazo da shi ba, ba tare da karkacewa karantarwar sahabbai ba, wajafa ko kuma da jafa'i. Jafa'i shine tozartar da su sahabban da aka ce kai koyo su, tozartar da su da rage musu haƙƙin da suke da akan ka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah Allah, ina gama ku da girman Allah, ina gama ku da girman Allah akan haƙƙin sahabbaina. Ya ja hankalin ƙwarai, ya zo ya ƙara ambata cewa la tasubbu ashabi, kar ku aibanta su, kar ku zage su, saboda darajar da suke da ƙima da suke da. Manzo Allah ya ce law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahum, ku da kuka biyo bayan sahabbai, inda ɗayanku zai ɗauki misali dutsen Uhudu gaba ɗaya, a ce zinariya ce ka ɗauka ka bada shi sadaka fi sabilillahi, mazalla ce ma balaga mudda ahadihim, ladan da zaka samu ba zai kai ladan da sahabi ya ɗauki mudun da ake huda zakka kono da shi. Wannan mudu ka cika cikawa ɗaya, in sahabi ya bada ka bada dutsen Uhudu na zinariya sai galada, sai ya yi kalada. Kuma wannan zalika fadlullahi ne, yu'tihi man yasha, kuma ya basu. Idan kana gaba a maka daidai ba a yau da kake rayuwa, mutum nawa kake rayuwa tare da su da yawa, mutum nawa ka yarda har a cikin zuciyar ka cewa sun hika, kai da kanka zaka furta a wani yahi dan mika yarda haka Allah ya so, ƙarshen bayanin haka Allah ya so. In kuma kana gaba ka yarda ba, to sai ka ɗaukar ƙara a lokacin, kuma sai a san waye kai. To haka Allah ya so. Shi yasa Allah yake cewa rabbana la wala taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu, Allah kar ka sa mana kiyashi da damuwa akan wasu masu imani, kuma masu imani masu habbai. Allah kiyaye. Manzo Allah ya ce kai ba mudu ɗaya ba, wala nasifa hak nisful mud, kai ba ma mudu ba. Manzo Allah ya ce ɗayan ku ya ɗauki rabi, sahabi ya ɗauki rabin mudu ya bada, ka bada dutsen Uhudu na zinariya, sai ka samu lada. Kuma ƙarshen bayani zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu dhul fadli al'azim, Allah ya ba su ka roƙa, Allah ya baka, ba ka zo ka shiga wani rikici ba. To waɗannan sahabban yace wa sahbihi min ghairi zaygin, ba tare da karkacewa hanyar da suke sama ba, wajafa ko kuma tare da nuna jafa'i, kaga wani ai jafa'i ne da tsiyata a cikin rayuwa, mutum ya rika nuna cewa shi a yanzu wai bai da abokin gaba kamar Abubakar Siddiq. To wajibi ne al'umma su kiyaye. Mala ce walaysa hadha an-nassu jazman yu'tabar, wannan nassin da aka ambata wani nassi ne mala yake nihi anan nassin bayanin da aka yi nasa taftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa, ko za a rabu kashi 70 da wani abu. Mala ce walaysa hadha an-nassu, wannan nassin da aka ambata bai kasance ba jazman mai kubutarwa ne wanda yu'tabar fi firqatin, wanda za a iya i'tibari shi a doke shi abun lura a cikin wata hanya, illa ala ahli al-athar, sai akan tafarkin waɗanda suke tafi akan dalili. Kenan wanda suke tafi akan Qur'ani, hadisi, fahimtar sahabbai, to da su ake, wanda su ne al-firqatun najiya, su ne za su tsira. Amma duk wani wanda ba su ba, to wannan dalilin da nassin da aka ambata baya hawan su. Sai dai su kasance a can cikin wannan tarkacen na 73, wannan kashin 72 da za su shiga wuta, sai dai su kasance a cikinsu. Amma ɗaya-ɗaya da za su yi aljanna su ne ahlul athar, wanda suke ta yi a kan hujja da dalili. Shi yasa addini hujja ne, dalili ne, kar ka yarda wani maka wasa da addininka. Mala ce fa asbatun nususa bitanzihi, su ahlul athar din nan suka tabbatar da an-nususa, bi ma'ana nassin al-Qur'ani da nassin hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, fi tanzihi, wajen tsarkake Allah mai girma da buwaya daga dukkan abin da yake naqasu ne. To ahlus sunna zaka samu suna tahiyya akan haka, duk abin da Allah bai jingina wa kansa bisa jingina mushi, duk abin da manzo Allah bai jingina wa Allah bisa jingina mushi, abin da Allah tabbatar wa kansa ko manzo Allah yayi bayani, to suna nan anan, ko ba sa ƙetara zuwa ga wani abin da ba shi ba. Abinda aka ce sun yarda, abinda ba a ce ba kuma ba wanda ya isa kawo shi, shine ma'anar fa asbatun nususa bitanzihi, suka tabbatar da dalilai nassin Qur'ani da hadisi ta hanyar tsarkake Allah subhanahu wataala, sannan kuma tsarkake wannan min ghairi ta'bilin, ba ta hanyar wohintarwa ba. Mana Allah subhanahu wataala ya ce bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha, Allah ya ce Yahuda sun ce yadullahi maghlula, hannayen Allah ba sa badawa, subhanallah. Allah ce ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu, Allah ce hannayen su ne a damfare, sannan kuma an la'ance su akan abin da suka faɗi. Sai Allah ƙara da cewa bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha, bari hannayen Allah suna shuhuɗe na ciyarwa inda ya ga dama. Yanzu ya tabbatar wa kanshi, ya tabbatar wa kanshi da kanshi hannu, ko bai tabbatar ba? Ya tabbatar. Sai ka ce kayan ba, me yasa kai rasawar Allah ya faɗi? Ya hannun shi suke ba sani ba? Me yasa baka sani ba? Saboda bai bayani ba. Kuma shi imani, yanzu da aka ce arkanul imani, rukunan imani, ai mafi yawancin su abubuwan suke da alaka da gaibi. Kai zaka taba ganin mala'ika ranar lahira iya cikin rukunan imani ko kaje? Baka je ba? Sauran manzanni da Allah ya aika, ka gansu? Ba gansu ba. Amma abin da yake da alaka da ni, kudirin zuci, saboda a gane wai kai bawan Allah ne da gaske, in Allah ya hudi kana iya yarda ko da baka gani ba, baka ji ba, baka yi waye ba, ko kuma a kawai dan musu ne kai. Li yamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'd fayarkumuhu jami'an fayaj'aluhu fi jahannam. Saboda Allah ya tantance a bayyana waye yake da imani, imani kirki, akan wanda yake da rubabben imanin da sai abin da ya ga dama yake. Sai aka zo aka ginda maka wasu abubuwan da labarin ranar lahira, kaga take gaibi ne, gaibi ne, kuma in ka ce baka rubuta kamar musulunci. To wajibi ne dan adam ya zamanto bawa ga Allah, mai imani ga Allah, abinda Allah ya faɗi ka yarda, abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ka yarda, wannan shine imani. Shi sai aka ce a cikin ta'arifi na imanin ma huwa listislamu lillahi, mutum ya meka wuya zuwa ga Allah, ko jayuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala ta hanyar kade tashi da yarda da duk abin da aka faɗi. In aka faɗi ka yarda, babu zancen ja, babu zancen ni ina ga kaza, a ya za a ce kaza, ai duka abin da wanda suka bacin nan sun bi hankalin su ne. Sai su dauko su gwamaye dalili da hankalin su, sai su buga hankalin su, sai ya kwashe, sai su zarga cikin musulunci. Allah kiyaye. To su waɗanda suke ahlul athar, wanda suke bin qur'ani hadisi akan fahimtar sahabbai su suna tabbatar da an-nusus qur'ani da hadisi bit tanzihi ta hanyar tsarkake Allah min ghairi ta'dilin ba tare da kore abinda Allah tabbatar wa kanshi ba wala tashbihi kuma haka ba sa kwatanta abinda Allah ya tabbatar wa kanshi da na wani halitta ba sa cewa hannun Allah irin na wani ne subhanallah kawai an ce Allah yana da sunyarta ya yake kuma musani ba anan kuma ka neman su tsaya to wannan abubuwan suna da suwa da muhimmanci kwarai da gaske mutum ya san su malai ce fa kullu ma jaa minal ayati aw sahha fil akhbari an thiqati duk abinda yazo a cikin ayoyin alqur'ani mai girma aw sahha ko kuma ya inganta ingantaccen labari fil akhbari a cikin hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda kuma hadisin yazo an thiqati daga mutane yarda duka a ce maka wannan hadisin sahihi ne gogorman da aka sha ba ta wasa bace kai ne da kake ga kaman a ce sahihi a ce da'ifi ka ya sai a ce da'ifi a ce ai ko da'ifi ne ya yi maganar wani kai ka sai aka gane da'ifi ne yanzu ka duba siru alamin nubala littahi imamu zahabi mujalladi 18 ne yana nan azibi volume 18 ka duba usudul gaba ka duba su al-bidaya wa an-nihaya na ibnu kasir ga sanan kutub na tarajim suna nan cankas kuma littawainar suke da mujalladat malam malaman sai su karanta su daya bayan daya kowane littafi zaka same shi da page 500-400 kuma irin shi guda 18 ne a cikin littafi daya ko bayanin duka bayanin wane ne wane ya dan gari kaza a yeshi waje kaza ga rayuwar shi ga wane ne ga haka wannan su ne za a yi ta zuba a ciki duk baka karanta komai ba sai an ce sahihi ne ka ce baka da wannan saboda cewa ba haka nan kin bane ba abu ne mai sauki korewa iya da sauki tabbatarwa ne ke da wahala su wadan duk aka rubuta saboda a tabbatar ne to su waɗannan magabatan suna tabbatar da duk abin da Allah ya bada labari sannan kuma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari aw sahha fil akhbari an thiqati abin da ya tabbata daga manzon Allah daga yardaddun mutane min al ahadith na daga hadisai malai ce in sun zo numirru hakama qad ja'at muna tabbatar da su numirruha yani nusbituha muna tabbatar da yanda ayatul qur'ani ta hadi yanda hadisi tabbatacce hadi numirruhu zamu tabbatar da shi kama qad jaa fasma' min nizami wa alama malace kamar yadda yazo ka saurari zibe ko kuma ka ce waken da malam yayi anan yace wa alama kuma sannan ka sani aqidar mutanen kirki shine duk abinda Allah bada labari a cikin qur'ani manzo Allah ya bada labari a cikin hadisin da an tabbatar da hadisi ne ingantacce to dole ne a yi Allah shirye da mu karantar da ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita bidal qadri kifaya insha Allah sai mu tashi baiti na 26 Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah